Yo, boys, DJ, Dasun, in action.
Bina madara malai, madai santala basna. Sita ka mutu.